rundunar sojin Najeriya na operation lafiya dole ta kafa wani kwamiti mai mutum hudu da zai binciki sababbin akwai harin da aka na lahari a wasu kauyuka dake dab da shiga cikin Maiduguri wanda ya sanadiyar mutuwar wasu mutane da kuma jikkata wasu. Wannan kwamiti dai shine irin na farko da rundunar sojin Najeriya ta kashin jagorancin Chief Commander mai kula da wannan shiya wato Major General Rogers Nicholas ya kafa don binciken ababen abin da ke faruwa musamman ma na hare-haren yan kunna bakin wake. General Nicholas ya ce an kafa wannan kwamiti ne zai binciki sababbin akwai wannan lamarin da kuma yadda waɗannan mahara suka shigo don kare akwai irin wannan lamari na hare-haren yan kungiyar Boko Haram. Rundunar sojan ya kirarin cewa ta kare logon su. Major General Nicholas din dai ya min karin haske game da akwai wannan hari da kuma abin da kuma sun zasu a gaba kamar haka.
Kwanakin baya akwai abin da ya faru cikin bayan garin Maiduguri ba yanzu akwai mutane da aka mutu yan suicide bomber din suka kawo hari sun ji jin mun da suna cika suna wa wajen kasu plantation na sun same su sun kashe guda bakwai a cikin su suka fara guduwa cikin guduwa nan nasu suka fara ta zo da wannan nasu da suicide base nasu kasu kuma halin mutane ma kuma sun ji hari haka sai ga mutane su taso su fito suna so su bincike me ya faru me ya faru da can gaba sai ga mutane suka taro su daga baya ga mutane sun fara detonating base nasu sai aka samu lamba mutane suka samu ciwo aka kashe mutane ma
daga wannan mutane nawa ne suka mutu a wannan hari
shiya tara ne muka samu akwai kuma sun fi 70 da suka samu ciwo
akwai wasu da ke nuna cewa akwai kamar soja guda ɗaya shi ma da ya rasa rayuwa
soja ɗaya kuma shi ya rasa rayuwa akai abin da yasa shi lokacin da abin ya faru ba yadda ba wai yana tare da mutanen sa shi ya fita ne idan zai karɓa wani abu ne daga bayan sun yi abin ya same shi hannu
wannan kwamiti din su mutane nawa ne kuma kwana nawa za su yi sannan su fitar da rahoton
akwai mutane kwamiti mutane ofisa guda hudu ne mamban ma su kwana uku su gama yake su submit report nasu to aito kace committee bincike ne ya kamata su bincike abin da ya faru me yasa abin ya faru ya faru da kuma musali za mu sa idon mu musai kar har yi abin na kuma ya saki faru na gaba
Brigadier General Henry Tafi da Wesley dai shine shugaban wannan committee zai zagoci wannan bincike ga kuma abin da ke cewa
ni ne shugaban team na bincike da aka hada yau domin mu je mu yi tambayoyi da bincike akan abin da ya faru kwanaki da ya wuce
duk da kamar ya za gudanar da wannan bincike ne
kamar yadda aka tsara cikin tambayoyi da zamu yi bincike akai zamu je inda wannan hatsarin ta faru mu duba wajen mu samu mutane mu tambaye su sojoji da suke aiki a wajen su ma su faɗa mana me ya gudanar ranar da abin nan ya faru saboda zamu zo mu tattara rahoton mu ba wannan shi Chief Commander
kana ganin wannan kwanaki uku ya isa ku kammala wannan aiki da aka sa ku
eh dan tun jima mun aika wa mutane da muke so mu yi musu interview cewa yau su shirya so da mun fito yanzu zamu samu kowa mu gama duk abin da muke bukata zamu samu yau mu gama da shi zamu tambayi mutane masu wanda suke cangwa soje suke aiki a wajen da saurari mutane kamar security agents da suka san abin da ya faru a wajen sai a samu yadda za a gudana da ayyuka cin gaba
to mun gode ranka da
wannan kwamiti dai sun hada da shi kansa Brigadier General Henry Wesley da kanar Umar Basi da Lieutenant Colonel Muhammad da Captain Aminu Meruwa wanda ake sa ran za su nika rahoton su cikin kwanaki uku. Haruna Dauda Biyu, Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.